أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبور جنجنا وسنتبتغ الله سبحانه وتعالى. Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya daidai da 28 ga watan Sha'ban, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 9 ga watan 3 miladiya ta 2024. Domin ci gaba da karatunmu na daura cikin wannan littafi Ahkamu Siyami wal Qiyam wal I'tikafi wa Zakatul Fitr na babban malami Sheikh Abdul Karim bin Abdullah al Khudair, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi. Wanda wannan shine darasinmu na 11 a cikin wannan littafi, inda muka kwana ajiye shine min makruhati as-siyam, wanda mun gani daga abubuwan da ba a so mai azumi yayi, abubuwa wanda ba a so makruhi ne mai azumi ya yi su, shine kai matuƙa wajen shakaruwa da kurkurar baki, ka kai matuƙa a wannan wajen. Idan ba laihi ka shakaruwa ka kurkure bakinka, amma ba a so kai kai matuƙa ka zurfafa, saboda mun gani cewa idan ka zurfafa la'alla ruwa yana iya huce maka. Bari idan ka yi shi ma da gangam, malamai suka ce inda gangam ka je ka aikata wannan har ruwa ya shiga daga makogoranka ya huce, da wannan azumi naka zai zamanto wato ya kare, sai ka rama kenan. Yanzu za mu tashi inda malam ya kawo tazawwuqut ta'am, shine wato dandana abin da ya shafi abinci. Babu laihi, malam yace tazawwuqut ta'am idza kana li hajatun fala ba's bihi, wato dandana abinci idan ya kasance dan wata bukata ne, malamai suka ce babu laihi akan wannan. Ni da dandana abinci da siya ma game da abin da ya shafi mata, mace ce tana dafa abinci tana yin miya, sai ta zamanto ta dandana ta ji gishiri yayi daidai ko bai ba, ka je a cika ma mai gida gishiri, ko kuma ka a cika mishi yaji idan wanda bai son yaji ne ya zo kuma ya ringa fada a shiga wani abu daban. Kenan sai shari'ar musulunci ta ka sauki, babu laihi ana iya dandanawa, saboda shi dandano a halishe yake, amma da sharadin mi ne, kare mutum ya hade. Shi yasa malam yace idza kana li haja, idan ya kasance akwai bukatar yin haka nan, in malam yace fala ba'sa babu laihi akan wannan, ka an ya tazawwaqu at-tabakh aw al-mar'at aw al-mar'a at-ta'am li ma'rifati madaqihi aw madaqahu, kamar mutum ya dandani wato da huwar da yake yi. In kai ne daman ka saba kai kake dora ma kanka abinci, kenan ka zo ka dandana ka ji abin yayi ko bai yi ba, yaya zauqin shi, yaya dandanan nashi yake. Kina wannan babu laihi shari'a ta bada dama, amma da sharadin mi ne, ka zubar da shi. Hal huwa munasib aula, shin auren maji da kasa ko gishiri da kasa yayi daidai ko kuma bai yi ba. Malam yace amma idza kana li ghairi hajatin fayukra, amma idan ya kasance ba wata bukata kawai haka ne, kaga wani ya dama kunin shi zai sha, ka zo ka dandana mishi, to wannan ba a sa ka ba, wannan abu ne wanda yake makruhi, bai dace ba a same ka kai. Amma idan kai ne da saboda wata bukata, babu laihi akan wannan. Malam yace wa qad yaqulu al-qa'il, tana yawa mai fada yace mine ma illatul karahiyati ma az-za'iqu yalfazu ma zaqahu wa la yabtala'uhu, wato miye illa a ce mutun ya zamanto ya dandani abu alhali dandanar da yayi ba hadiya ba yayi, yace fa yuqalu lahu, malamai ya suka ce sai a ce mishi mine fihi ihtimali nuzulu shay'in mimma zaqahu ila jawfihi min duni an yash'ura bihi wa li ajli zalika wa li ajli hadha kuriha, malamai ya ce akwai ihtimalin, akwai yiwuwar cewa lokacin da ka zo ka dandanan abin nan wani abu ya huce ya shiga, musamman in dandanar ka zo da sudiya ka ne ma ka yi da kyau, idan kaga wani abu zai iya gangarawa ya shiga ba tare da ka sani ba, to idan ya zamanto wannan shi yasa malamai suka ce to wannan makruhi ne. Amma in bukata ta kama cewa dole sai an dandana, to sai ka dandana a hankali saman halshenka, kenan kuma shi ma yake zubudo wato abin kawai dan kaji in sukari ne kaji yayi ko bai yi ba, in gishiri ne kaji yayi ko bai yi ba. Wannan kuma bangaren mafi yawa mata su suka he wato anwani da wannan abubuwa, to kai ma babu lahi wato idan kai wannan. Kenan shine mallan ya kawo mana wannan mas'ala ta wato tazawwuqu ta'am, shine wato dandanan wato abinci. Abu na gaba, abubuwan da ba a so ko kuma makruhi ne a ce mai azumi yayi shine alqubla, shine ka sumbaci matarka. Wannan kuma ga wanda suke da mata, kenan mutun yazo yana dauke da azumi yaje ya sumbaci matar shi, shine mallan yace tukrahul qubla liman tuharrik shahwatahu. Amma sumbatar da zaka yi wanda shahawar shi za ta motsa, to lokacin da kai sumbaci matarka idan shahawar ka za ta motsa, malamai suka ce to wannan a lokacin wannan makruhi ne, bai dacewa abinda yafi ka nisanci wannan. Yace wa hadha ma'a amni ifsadi saw, yace wannan kuma tare da wato samun amintuwa ta kada azumin kai zamanto ya lalace. Malamai yace amma idza khashiya ifsadu sawm bi inzalin wa nahwi hadha wa nahwihi fa hadha hukmuhu at-tahrim. Amma idan mutun ya zamanto yana tsoran idan yaje ya sumbaci matar tashi har shawar shi zata motsa har ya zamanto ya fitar da abin da ya shahi maniyi, malamai suka ce wannan to haramun ne ma ya kai kan shi zuwa ga wannan, saboda kwata kwata ya san cewa shawar shi zata motsa ya kai kan shi wato zai zuwa wato azumin shi ya lalace. Bari ma in ya zamanto wato har yaje ya kusance ta, kaga abin ya kai ya dauko ma kan shi babban aiki, banda ramuwa akwai kafara tattare da wato shi, shine zai yi azumin wata guda biyu. Malai ce fa ya yujuzu lahu hina izin an yuqabbila, a wannan lokaci to bai halatta ya zamanto mutun ya sumbaci wato matar shi. Amma man la tataharrak shahwatahu fala tukrahu alqubla fi haqqihi, malai suka ce amma game da mutumin da wato shahawar shi bata motsa ba idan ya sumbaci matar shi, to suka ce babu wato laihi idan yazo ya sumbaci matar tashi. Wa kadhalika taqbilu man la yuharrik shahwatuka at-tifli صغير او محرم او محرم فلا كراهيه كذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وهو صائم. malamai suka ce idan ya zamanto sumbatar da zakai ko ta wani yaro ne ko kuma wata yarinya wadda take muharramaka wadda kwata kwata da mun babu zancan cewa shahawarka ta motsa ko kuma wani abu, malamai suka ce to wannan babu laihi, saboda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana sumbatan matan shi alhali kuma yana dauke da azumi. Kenan menene anan malamai suke mana tambihi akan shi, shine dukkan mutumin da ya kasance shahawar shi zata motsa idan ya sumbaci matar shi lokacin da yake dauke da azumi, to abin da yake kan shi ya nisanci wannan, kenan baya dacewa kana azumi ka je ka sumbaci matarka kuma alhali ka san shahawar ka zata motsa. Shi yasa ai a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da ta hakaito mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbata iyalin shi a lokacin yana azumi, sai tace miye walakinahu amlakukum li irbihi, tace amma kusan da cewa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiku wato mallaka buƙatar shi, ya hiku mallaka hajar shi, wato zai iya mallakar kanshi. To kai ma idan zaka iya samun mallakar kanka, malamai suka ce babu laihi akan wannan. Mana yace wa amma hadisi Abi Huraira, amma bari dai hadisin Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anil mubasharati lis-sa'im faraqqasa lahu, cewa wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wato abin da ya shafi al-mubashara, shine wato gama jiki da mace da matarka, mutum ya gama jiki da matar shi, faraqqasa lahu, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mushi wato rangwame akan wannan. Malai yace fa sa'alahu wa atahu akhar fa sa'alahu fa nahahu, sai wani kuma yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa menene hukuncin mutun ya iya zamantawa ya jingina da matar shi alhali yana azumi, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai fa nahahu, sai ya hana shi. Malai yace fa idza allazi rakhasa lahu shaykhun, sai aka tabbata cewa ai wannan wanda aka bashi rangwamen cewa babu laihi mutum ne wanda yake lattijo, wallazi nahahu shabun, shi kuma wanda aka hana wato matashi ne. To malai yace wannan hadisin hafa hadisin da'ifun, cewa wannan hadisi ne wanda yake mai rauni, hadisi ne wanda yake wato da'ifi. وليس المراد في ذلك الى الشباب والشيوخ والشيخوخه فكم من شيخ اشد من شباب شهوه. malaice ba wai magana cewa wannan mattashi ne ko kuma wannan wato lattije ne. yace da yawa za a samu wani lattijan, za a samu wani lattijan ya zamanto ya hisar mai shahawa, kenan ba wannan magana ce ba. ko kuma wa kam min shabin ab'af min shuyukhin shahwa, ko kuma so nawa za a samu wani wanda yake matashi amma dai ya zamanto shahawar shi batta da karhi game da wani wanda yake wato lattijo. malai yace wala shakka annan nas yatafawatuna, ba makawa cewa mutane wato wasu suna fifice wa akan wasu, wasu sun yi wasu. malai yace fa minhum man yasiru adna shay'in, daga cikin sa akwai wanda abu dan kankani yana iya motsa mishi shahawar shi. wa minhum man la yasiruhu shay'un, daga ciki kuma akwai wanda babu wani abu wato wanda koda in ba mubashara ba ko kuma wani abu wanda zai kai har zuwa ga kusantar juna wato zai zamanto ya motsa mishi shahawa. malai yace farrajulu wa qutuhu wa shahawatuhu laha hazzun min nadrin kama anna lil mar'a aidan dawrun fi ta'siri 'ala ar-rijali fi hadha al-bab. to shi namiji da abin da ya shafi shahawar shi da karfin shi yana da abin da ya shafi wato daga bangaren kallo yana da rabuwa akan wannan. mafi yawa zaka gani shahawar mutum tana motsa ne dalilin mene, dalilin abin da ya shafi annazara, shine daga abin da ya shafi kallo. kamar yanda ita ma mace tana kai tana da wani dauri, tana da wani role game da abin da ya shafi tasirantar da namiji game da abin da ya shafi bangaren shahawa. to ala kulli halin malam wannan hadisin da ya kawo mana yana nuna cewa ba a ce bahewa ne wanda yake matashi ne ba zai iya sumbatar matar shi wa lokacin da yake azumi, a ce kuma lattije sumbaci matar shi, a'a dukkan mutumin da ya kasance shahawar shi za ta motsa idan ya sumbaci iyalin shi, to wannan abin da yake kan shi shine makruhi ne ya zamanto ya sumbace shi. bari in yana da yaqini ma har zai iya wato sabbaba mishi wato je ya kusance shi ya bata azumin shi, to wannan haramun ne akan shi je ya wato ya sumbaci wato iyalin shi. kenan wannan abu shine malam ya ambata mana a cikin wato wannan babu. sai malam yace mufsidatus saw, fasli na gaba da zai yi mana bayani shine game da abubuwan da suke lalata azumi. kamar yanda muka sani akwai abubuwa wanda suke lalata azumi. daga ciki malam yace awwalan al-akl wash-shurb, wato ci da sha, ka ci abinci ko ka sha abin sha, wannan qada'an kowa san azumin ka ya kare, kana azumi ka zo ka ci. malam yace al-akl wash-shurb muftirani ijma'an fi haqqil amid, cewa ijma'i ne wajen malamai game da mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan, to wannan azumin shi ya kare, ba wani sabani akan wannan. lakin yabqa an nashira ila mas'alati fi hadha al-bab, yace bari dai akwai wani abu wanda zan mu yi nuni akan shi a cikin wannan babe, shine game da mine al-akl wash-shurb nisyana, mutum ne ya zamanto ya ci abinci ko ya sha abin sha alhali akan mantuwa. sai ma farko-farkon azumi kai ne, kana azumi an fara azumi sai ya zamanto ka mance ka je ka dauki wato wani shayin ka sha, ko kuma ka dauki ruwa ka sha, ko kuma ka dauki wani abinci ka ci, to wannan menene hukuncin shi? malai yace man akala aw shariba nasiyan, dukkan mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha alhali akan mantuwa, to fa qarsha fi sha'nihi fi hadisin sahihun, wani hadisi ingantacce ya zo game da wato sha'anin shi, shine qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmuhu fa inna ma at'amahu Allahu wa safahu. annabi yake cewa dukkan mutumin da wato ya manta yana azumi ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha, to falyutimma sawmuhu, to ya ci gaba da azumin shi. fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, kawai ka san da cewa Allah ne ya ciyar da kai, Allah ne ya shayar da kai, falala ce ta zo maka daga wajen Allah subhanahu wataala. idan in ka mance ka sha abin sha, in ko kuma ka mance ka ci abinci, wani yake cewa shi ya rasa duk ramarin inda yake zawa, shi bai mantuwa ma a yi kakari ya yi wance ya sha abin shi ko ya ci abinci. kenan wannan kawai falala ce, idan Allah ya taimaka sai ka zamanto wato kaga ka mance ka sha sai ka ƙara samun kuraji akan wato karatun alqur'ani da abin da ya shafi ibada to mallan yace haza min lutfillahi bi ibadihi wa taysirihi alai wannan yana daga cikin tausasawa da jin kai na ubangiji subhanahu wa ta'ala da saukakawa da yayi wa wato bayin shi li annaman lam yata'awwad as-siyam yaksuru minhum nisyan saboda dukkan mutumin da al'ada shi bai zamanto yana yawaita azumi ba to mantu wannan zata iya zo mishi saboda misali kai ne baka azumin nafila na alhamisi da litinin baka ayyamul bid kwana uku a kowane wata kawai daga azumin da kake kai in ashura ta zo kai ashura da tasuwa kai azumin arfa sai ramadan sai sita shawwal to daga wannan kuma an yi wajen shekara guda baka yi ba sai ramadan ya zo to mafi yawa ka fi samun irin wannan mantuwa sai ka gani ka mance ka ci abinci ko kuma ka mance ka sha abin sha to falau kallafa bi qada'ihi kullifa harajan da za a ce mutum idan ya zamanto ya mance ya ci abinci ko ya sha abin sha a ce sai ya rama kaga zai shiga damuwa da kunci yace akan mantuwa ma yi amma an ce sai ya rama to shari'a musulunci yayi ta karan gome dukkan mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha to abin da yake kan shi in dai akan mantuwa ne to falyutim masawmuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya ci gaba da azumin shi fa inna ma afamahu Allah wa saqahu sanda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya shayar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ciyar da shi malai yace wa hauna mas'alatu wa hiya ana akwai wata mas'ala ita ce hal yajibu ala man ra'a sa'iman yuridu al-akl wa ash-shurb nasiyan an yukhbirahu aw la shin yanzu kai ne ka gani wani mai azumi yana so ya sha abin sha ko kuma zai ci wani abinci ana azumi alhali shi ya manta to yanzu kai akan ka wajibi ne ka sanar da shi cewa kai azumi ake ko kuma ba azumi ba ake bala yace mas'ala ce ka tuna mishi ko ba ka tuna mishi da kai kamar shi bana ya samu gara ba sa bala yace fa imma an naqula hadhihi ta'matun min Allah at'amahu wa saqahu ko mu ce a wannan kawo Allah subhanahu wa ta'ala ne ya mishi falala abinci ne Allah ya ga dama ya sa zai ci akan mantuwa ko kuma abin sha ne zai sha akan mantuwa fala yunabbah alai kidan sai ka bar shi tunda rangwame ya zo kada ka yi kaka mishi tambayi ka bar shi ya kon kwadin ruwan shi da kyau eh ya cika yayin ya sha yake ce wani azumi yake kika ce wallahi na manta kaga falala ce ta zo mishi daga wajen wa daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala malai ce ko kuma aula qulu to ko kuma muna iya cewa haza munkar wal munkar yajibu taghyiru wannan abu ne wanda yake abinki shi kuma abinki wajibi ne idan ka gani ka sa kai hani akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to idan ka gani shi kuma zai aikata wannan abu kina abu ne wanda yake munkari sai ka zamanto ka hana shi kace a kada ya zamanto kai malai yace wasani huwa al-ma'mul bihi inda ahli al-ilm wajen malamai suna ganin cewa wannan shine ka tunatar da shi cewa wani azumi ake ka manta ne karka sha ruwa azumi ake idan in kuma ka bar shi ya sha kenan zai to ala kulli hal shi dai akan shi ba zai zamanto ba wato in akan mantuwa ne ba zai zamanto ya lalata mishi azumi ba ala kulli hal al'amarin kenan wasai ne in ka san ka aje in an kun gamu ya ce wani ya mun bakin ciki na mance na kusa shan ruwa alhali ina buge daman yazo ya tuna mani to ala kulli hal ibada da kake yi ibada ce wadda take jalila ibada ce wadda zaka samu ladanta a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala da iznin Allah sai malai yace bataya siwak haka daga abubuwa wanda suke lalata azumi shine abubuwan da ya rage na aswaki menene abubuwan da ya rage na aswaki malai yace idza amkana as-sa'im ikhraju baqaya siwak wa lam yaf'al idan ya zamanto ka iya gudda wannan abin da ya rage misali wani abu na aswaki ya rage maka ko brush ko wani abu alhali kana iya ka hudda shi daga hakorin naka baka hudda shi ba wa zahabat ila jawfi ila al-jawf haka bai ya fada ya shiga ma makogaro yace fa innaha kaf tuftir ka baqaya ta'am yace wannan to tana zamantawa karya azumi kamar soran abinci ne misali kai ne ka ci abinci da asuba daga ci abinci sai ka bar wani alungu akwai wani soran abinci can alfijir ya keto an kusa ta da iqama sai ka ji na akwai wani guntun nama sai ka dan yi ensiran shi ka dan yi ensiran shi kade to ya ne azumin ka kaga ni ka karya azumi saboda ka ci wani abu saboda ta ka iya ka huddo shi to haka abubuwan aswake ko makilin kai ya zaman to ka iya hudda shi ba irin dan guntu wanda baka iya dole ya shiga wanda ya ko kuma in aswake ne wanda zai cike bakinka da abubuwan nan ba irin wannan ba a abinda ka iya hudda shi kake hudda shi to wannan malamai suka ce zai zaman to ya karya ma azumi amma idza lam yumkin wa ajza anha wa zahabat min ghairi qasrin fa hukumha kama law tara ila halqihi ghubaran aw dhubaban fa innahu hina idhin la yuftar amma idan ya zaman to kai ka hudda abin ka kasa ka rasa yanda zakai kuma ke yazo ka hade shi ba tare da nihi ba ba tare da nihi ba ka hade shi to wannan hukuncin shi kamar wato wani abu ne ya kubce ma ka cin yin shi ko kuma kuda ya zo yana wuwe shi ya ka hade shi yace to wa wannan lokacin azumin ka bai ya kare ba ne ka zo ka gaji kuda ka gani da manzayi ne sun yi yawa sai ka zo ka hade shi to ba a ce ba azumin ka ya kare azumin ka bai kare ba lakin ala sa'im an yahris ala tanzif fammihi mala yace bari dai akan mai azumi yayi matukar kokari ya ringa tsaftace bakin shi idan kai asuwaki ko kace abinci kai matukar ka kurkure bakin ka ka huhuda dukkan abinda zai zamanto wato ka hudda sai mala yace abu na uku kuma a ciki yace katratul ayn yace abinda maganin da zaka dasa a ido yace wa mimma tasilu bima sabaqa anna ba'du ahli al-ilm zahabu ila anna katratul ayn tuftir wato wasu daga cikin malamai suka ce a abinda za a dasa ido na magani yana kariya azumi yace war rajih amma abinda yake mafi rajihi wajen malamai annal ayna laysat bi munfaz wal kahl misl al qatra yace cewa abinda yake ido ba wuri bane wanda zai kai ka zuwa ga kariya azumi haka sa kulli kamar wato abinda ya shahi wato wani abu ne na magani da zaka sa koda ka ji dan dan nan zaka iya sa wani maganin ciwon ido a ido kaji abin sha makogoro to wannan ko daci ko wani abu to wannan bai kariya azumi saboda hanyar ido ba hanya bace ta kai abinci ko kuma ta kai wannan idan wannan bai zamantawa cikin abin da zai kariya maka azumi bale yace wa kadhalika al-uzn haka abin da ya shahi kunni kai ne kana azumi aka dan sama wani magani a cikin kunni shi ma bai kariya ma azumi yace wal ahwat amma dai mi abin da yake mafi wato ta ka tsantsan Allah ya istamilu dawa ad-dawa'u fil ayn aw al-uzn waqt as-siyam wa yu'ajjil zalika ila al-layl abinda yake ta ka tsantsan shine idan kana da wani maganin ciwon idan ka na kunne ko na ido shine ka bari he an sha ruwa ka sa ka bari he an sha ruwa ka sa amma tare da cewa idan ka sa biskariya maka ba wato abinda ya shahi azumi fa in fa'ala wa wajada ta'amul qatra fi hulqihi qata'a ala al-ahwat amma nan malam yace idan ka sa kuma kai dan dan yace karama azumi amma dai malamai suka yi cewa azumin ka bai kare ba azumin ka yana nan azumin ka yana nan sai malam yace taniyan to babban abu na biyu da yake kariya azumi kwata kwata shine al-jima' shine kusantar iyali mutum yana azumi ya kusanci iyalan shi kusanta ta saduwa to wannan azumin shi ya kare malam yace yalzam man jama'a zawjatahu fi ramadana amdan aliman mukhtaran التوبة والاستغفار والندم وأن يقضي هذا اليوم وأن يكفر كفارة الزهار وفي الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحربتين حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك وتوانن ما لن يتي دكا متمن ديكو سنتي ما تشي ألوكة رمضان دكا غم تنوركو أزمن شياكري abin da yake kan shi shine kuma ya tuba zuwa ga Allah abu na farko yayi istighfari yayi nadama akan wannan abin da ya aikata sannan ya rama wannan azumin da ya karya shi dalilin kusantar iyalin shi dai sannan ya biyo bayan shi da kafara ta zihari shine azumi na wata biyu a jere wannan abubuwa suke kan shi na farko ya tuba ga Allah yayi ta istighfari yayi nadama yayi rama wannan azumin sai ya rama shi kuma ya biyo da wata biyu a jere mallan yace saboda mi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisi daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wata rana bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka kasance muna zamne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam izja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yanzu da guri yana ya rasulullahi halaktu ya rasulullahi na hallaka yace hay annabi yace mishi malaka me yasa me ka a wata ruwaya yazo ma ahlakaka me ya hallakar da kai qala sai yake cewa waqa'tu ala imraati wa ana sa'im yace wallahi naje na kusanci matacci wato alhali yana azumi ya kusanci iyalin shi cikin ramadan yana azumi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace mishi to haka akai yace to hal tajidu raqabatan ta'tiquha shin yanzu kana da bawa ko baiwa wanda zaka iyautar da ita kenan ka fara farko qala sai yace la yace wallahi ya rasulullahi banni da faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi fa hal tastati'a an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin ka iya azumta wata biyu a jere ka kama tun daga yau in ka fara sai ka kai karshen wata kwana 60 yace ya rasulullahi dayan ma watan dayan ma gashi ana ya kasa yi sai yace mishi la ba zai iya ba annabi yace mishi to hal tajidu ta'ama 60 miskina shin ka iya ce yadda miskini 60 nan ma yace la yace wallahi ya rasulullahi ba zan iya ba famaka sannabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ali aka zamna ne fa baina nahnu ala dhalika abi uraira yake cewa yanda muka kasance a haka ana zamne utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi arqin fiha tamr sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sanwo cike da dabino aka kawo sadaka aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace aina sa'il ina wannan wanda yazo yana neman fatawa cewa ya je ya kusanci iyallan shi cikin ramadan ya hallaka kuma bai da komi yace ana ya rasulullahi gani nan qala khudha fatasaddaq biha to yin amshi wannan duka dabinan da aka kawo je kai sadaka a shi tunda ka kasa duka bakkar kenan ka je ka sadaka akan ya zaman to shine kafaraka to nan ma mutumin bai kyale ba yace ya rasulullahi ala afqaru minni yanzu sadakan nan wanda ya hini talauci ne zan nema a garin amma an bako annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi yana rantsuwa da Allah ma baina labataiha wallahi madina tsakankanin wannan duwatsun guda biyu saboda akwai duwatsu guda biyu wanda suke gehen madina wanda suka sa ta tsaka yace babu wani baiti gida wanda suke afqaru min ahli baiti wanda suka fi gida na talauci a ce duk garin nan na da magaran babu wanda yake ka talauci to waye zaka je ka ba sadakan nan to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan fadhika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta dariya sai da hakoran shi aniyab suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi to qala atihim huwa ahlak to je ka ciyar da iyalanka to wannan kafara ta wato abin da ya shahi mini shine mutumin da ya kusanci iyallan shi cikin ramadan yanzu kaga ba bawa bake da kai kina abin da kike kanka shine azumi na wata biyu a jere zakai kafara wannan kuma he ka ramo wannan wanda ka kariya yin kinan azumi 61 kuma babu cirewa baka ce baka gaji ka huta sai ka yi da saga baki dai sai dai rishin lahiya uzuri na shari'a yazo maka kenan wannan sai zaman to ka wannan ka aje mallan yace fa kafaratul jima'i fi nahari ramadan hiya bi ainiha kafaratu zihar wato kafarar da ake yi game da mutumin da ya kusanci iyallan shi da rana a cikin ramadan kamar kafarar zihari ce kamar zihari shine ka kamanta wato matakka da wata wadda take muharrama ka mahaifiya ko wani abu makamancin haka kamar yanda qissa suratul mujadala wato ta kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da haula ko tazo tana mushi mujadala game da abin da ya shafi sha'anin wato mijinta Allah subhanahu wataala ya sako kafara yace wa ahlul ilm mallan yace amma malamai la yaquluna alaihi kafara mujami'a fi nahar ramadan cewa suna ganin cewa babu kafara akan mutumin da ya kusanci iyallan shi da rana a ramadan ma annal kafaratul jima' thabitatun fil hadithin sahih tare da cewa kafarar kusantar iyali tabbatatta ce a cikin hadisi wanda yake ingantacce li'annan nas ce ba mutane inna ma yuriduna ila ma fil qur'ani alladhi ya'rifuhu al-khas wal am amma law qila alayka kaffara mujami' fi nahari ramadan kartaffa ala kaseerin minan nas ma kauniha sabitatun fi sunnah wa bima anna al-mutabaqata lil kaffara az-zihar wa kaffaratu az-zihar mawjuda fil qur'an wa ya'rifuha al-am wal khas فأحلوا عليها كما قال عبادة بن سامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ما أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء لكنها ثبتت في السنة وأما بيعة النساء ففي القرآن فأحل عليها لأنها محفوظة يعرفها الخاص والعام ما لنا بقانا لنا كان أبن دي شهي كفارة wato mutumin da ya kusanci iyallan shi ta zo ne akan mini ita ce a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan a sunna ya tabbata kada wani ya ci zo ya ce a ai babu ita a qur'ani shi a qur'ani kawai an kawo mutumin da ya aje azumi ko kuma yayi kaza zai zamanto ya rama shi baya ko mutumin da ya karya azumi kenan zai zamanto ya rama ba kafara amma sabita ce tabbatatta ce a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hadisi da yake cikin wato sayyul wato Bukhari sai mana yace talisan abuna uku daga abubuwan da suke kariya azumi shine mallan yace al'ada asriya al'ada wadda take a boye me yake ni da wannan shine mutumin da zai zamanto yana wasa misali daga gaban shi har ya fitar da mani mallan yace yana kariya azumi mallan yace la yajuzu fi al'ada asriya fi nahari ramadan ittifaqan malamai suka ce mutum kada ya zamanto baya halatta ya zamanto yana wasa daga ban shi da rana wato a cikin watan Ramadan ittifaki ne na malamai da annaha muftiratun saboda tana kariya azumi wayya tujibul ghusl kuma tana wajabta wato yin wanka malamai yace wa amma fi'luha fi ghairi Ramadan aw fi Ramadan min al-ma'zur ghairi sa'im fal murajjah inda ahli al-ilm annaha muharrama cewa mutun ya aikata wannan sawawun a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan to abin da yake wato abu ne wanda yake haramun wa qala ba'du mu suka ce makruhi ne wa hadha ma'surun an imam ahmad wannan zahaban mazhaban ta imam ahmad ne malai ce wa in kana qala fi zad man istamna bi yadihi bi ghairi hajatin azara dukkan mutumin da ya zamanto wato ya fitar da mani da hannun shi ba dan wata bukata ba to zai zamanto yayi aiki wanda yake na haramu yace warraji annaha muharrama amma abu wanda yake rajihi wajen malami cewa wannan haramun ne wal adilla inda ahli alilm fi qawlihi ta'ala wal ladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumi game da mutanen da gaban su wato sun kasance suna kiyaye shi sai ga wato mate kun su ko kuma abinda hannayen su ta mallaka to wannan zasu zamanto ba abin zargi ba to mutunan da ya zamanto mani ya fitar da mani a cikin alhali yana azumi akwai magana biyu wajen malamai wasu malamai suke cewa a azumin shi yana nan bai kare ba azumin shi yana nan bai kare ba matukar ba kusanta iyali bane yayi ma wasu suka ce a azumin shi ya kare zai rama azumin shi ya kare zai rama kenan wannan mas'ala ce wadda take ke da kai sabani wajen malamai duk da wasu malamai suna rajaha cewa azumin shi yana nan wato bai kare ba wallahi ta'ala a'la wa a'lam malai yace wa aidan hadis man lam yastatifa alayhi bisawm fa innahu lahu wija falaw kanat ja'izatun la arshadaha ilay yace kuma hadisin da yake nuna tunda nan imamu ahmad yace makruhi ne malamai suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya kasance ba zai iya aure ba yace fa alayhi bisawm to ya zamanto yana yin azumi to da ace abu ne wanda shari'a tana nuni a gare shi da ta yi nuni cewa yana iya fitar da wato mani malai yace fa ala shab abin da yake kan matashi wa ala kulli man thawra shahawatu wa an la ya'rida nafsahu lil fitan kuma da dukkan mutumin da yake tunanin shawar shi ta motsa kada ya bujirar da kanshi zuwa ga abin da ya shafi fitina fala yajuzu lahu an yaghsha al amakin allati fiha ma yasiru kada mutum bai halatta ga mutum ya ringa kai kanshi inda ya san shahawar shi ta motsa alhali yana dauke da azumi kai ne ka san ka tai kasuwa lalla zaka gani abubuwa na wato mata ko tsireci wanda zai sa shahawar ka ta motsa to bai halatta ya zamanto ka samu kana tayya irin wannan wajen idan koda a wuraren da kake ta kama dole sai ka bi wajen nan kenan ka san matakan da zaka dauka la sai ma wanda suke ko jami'a ko wani abu makamancin haka malam yace wala yushahid ma yuthiru min khilal alqanawat haka mutun kada ya zamanto yana kalle kallan abubuwa daga hanyar mine hanyar irin sadarwa ta television ce ko harkar salula ce social media tiktok kaza da kaza ka ringa shiga abubuwan da zasu ringa motsa ma shahawaka alhali kana cikin abin da ya shafi azumi saboda zai ringa kallale ma azumin kalada mun gani ai a baya cewa bai muka zo bayani kan abin da ya shafi takwa da kuma abin da ya shafi alafaf cewa ai tsoron Allah da azumi yake karawa duk sai ka nisanci wannan abubuwa an ce azumi yana kara tsoron Allah to kai kuma kana kai kanka wajen fitina abubuwan da zai zamanto wato kai da wanda bai azumi wanda wani mara azumin ma da wato kai yanda ka bujiro da kanka malai ce min khilal alqanawat aw almujallat aw aljara'id aw ma ashbaha zalika ta abubuwan da ya shafi wato bibiya na kafafan sadarwa ko kuma mujallu ko kuma wasu abubuwa wanda suke wato kama da haka to bai dacewa mutun ya zamanto yana kai kanshi wato irin wannan wajen malai yace rabi'an abu na gaba wanda yake karya azumi yace alhijama yin qahu an san qahu ita ce alhijama tayyib jaa fi hadith shaddad bin aus anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam yazo daga hadith shaddad bin aus annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa aftar alhajim wal mahjum wa huwa hadith sahih inda ahli alilm wa yaqulu bi mujibihi kaseerun minhum lakin al-akthar ala anna al-hijama la tuftir as-sa'id yace hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka yi wa hijama da wanda yayi wato azumin sa ya kare amma hadisi ne wanda yake ingantacce wajen wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wasu daga cikin malamai suka gani kuma cewa wato hijama batta kariya azumi da yawa daga cikin malamai sun tai kan cewa hijama batta kariya azumi saboda me an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam an mushi kahu an mushi hijama kuma alhali yana dauke da azumi kenan kaga sai ya zaman tomi wannan ya shahi wancan wa huwa asah kai kuma wannan ya hadisin ya fi wancan inganci kenan kaga hijama batta daga cikin abubuwan da suke kariya azumi batta daga cikin abubuwan da suke kariya azumi ala annahu yumkinu jam'u bainahuma malai yace amma kuma tare da cewa ana iya hada hadisan su biyu bi an yakuna hadisi shaddad bin aus qala imam shafi'i mutaqaddim kina ayi nasikh wal mansukh yace hadisi shaddad shi ya fara zawwa sannan hadisi abdullahi da abbas shine mutaakhir shi yazo bayan shi fa hadisi shaddad kana fi aam al fath sanata 8 kina hadisi shaddad yazo ne a shekara ta 8 ta a shekara da aka bude makka wa hadisi ibn umar fi akhir umra وفي حال في اخر عمره صلى الله عليه وسلم حديث شي كما عبد الله بن عباس يازو daga karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zai zamanto shi hadisin da ya hana hijama da farkon lamari ne daga baya kuma hadisin da yazo annabi yayi hijama shi kuma shine karshen lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hijama batta kariya azumi nan malam ya kawo ta amma ya nuna mana cewa batta kariya azumi khamisan abu nabiyar malam yace alqai'u shine yin amai لا يخلو الصائم الذي يقيء من حالتين من عزم بي ربوا ده حاله واتو غدا بيو idan yayi amai an yaglabu alqai wa yazra'uhu fa fi hadhihi alhala la yaftur kai ne kana azumi sai kawai ai mai yazo ma lalla da da asuban nan da ka tashi sahur kai mai ake ce mata gangakare karihe ko ina kai da kelka samu ka zo masallaci akai sallah kana wuta daga masallaci sai amai to kaga wannan yazo maka ne ba kai baka janyo shi ko kai ka janyo shi to ba kai baka janyo shi duk da kai ka cika cikin ko amma ba kai baka janyo shi to wannan bai kariya azumi asani amma kuma nabi malai yace an yastari'i alqay fa yaqi amdan mutun ya janyo kan aman da gangan yayi amai da gangan yaza wa hadha warada fihi hadith min riwayat abi hurairah radiyallahu anhu hadisi yazo daga riwaya abi hurairah da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istaqa'a falyaqdi wa man zara'ahu laqiya fala qada'a alaihi dukkan mutumin da yayi amai da gangan kai ne kazo ka janyo amai da gangan kai amai to falyaqdi azumin ka ya kare sai karama azumin ka ya kare kai amai da gangan azumin ka ya kare sai karama amma man zara'ahu laqai mutumin da amai kuma ya rinjaye shi ya zamanto kawai ya zo maka ne sawa'un ko baka dan jin dadin jikinka ko ka cika ciki ko ka ci wani abu wanda cikinka bai zamana ba da shi amma ya zo maka to wannan falaqada alaihi yace babu ramuwa wato akan shi hadisi abi daud ya rawaito shi malam yace huwa hadisin da'if yace hadisi ne wanda yake mai rauni amma imam al-bukhari yace la arahu mahfuz wato bai gane shi ba cewa wannan hadisin an kiyaye shi amma dai wa aksarul ulama malamai da yawa sun tsaye kan cewa anna ta'ammudul qay yufsidu as-sawm yufsidu as-siyam cewa mutun yayi wato amai da gangan yana kariya azumi fa'ala hadha la yanbaghi ta'ammuduhu akan wannan bai halatta mutun ya zamanto yayi amai da gangan a ce da gangan ka zo kai amai to wannan azumin ka ya kariye sai ka rama wato wani haka malamai suka dai idan wannan shine abubuwan da malam ya kawo mana a wannan fasali game da abubuwan da suke kariya azumi duk da akwai wasu wanda suke karkariya azumi wanda malam bai kawo mana ba su wanda insha Allah la'alla su ma bayanai sun zo a cikin karatuttuka wanda suke gabata a koyina sai malam yace al-qiyam shine abin da ya shahi sallar dare sallar dare tarawihi ko kuma kace wato qiyamul layl malam yace al-muradu bil qiyam abin da ake nihi da al-qiyam shine jaa al-hasu ala qiyam ramadan kwadaitarwa ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wato tashi cikin darar darerin ramadan yace wal maradu bil qiyam al qiyam fi layalihi me yake nihi da tashi shine tashi a cikin darerin ramadan idan aka ce qiyamul layli tun daga ramadan ya fara tun daga lokacinta ta fara ta ramadan malai yace wa yatimmu bi salati tarawih ala an takuna ma al imam min bidayatihi ila niyayati ce mutun yayi ta tare da salati tarawih sallal asham da muke cewa salatul asham sallar asham ana ta ace mata tarawih tare da liman ka kasance tare da liman tun daga farkon ta har karshen ta bi haisu la yansarif kada a same ka kabari wato liman bai kare ba sallah kai ka tashi ka tai qabla al imam kenan kai kai rak'o'in ka tashi ka tai a ga tsaya kai amalan bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama domin aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man qama ma'al imami hatta yansarif kataba lahu qiyamul layla ai laylatil lati salla fiha dukkan mutumin da yayi zamna tare da liman akai sallah tare da shi har sai da liman ya kare ya salamce ga baki daya to za a rubuta ma kamar ka tashi duka wannan daren ne kai sallah za a rubuta ma ladan shi amma da sharadin sai tare da liman kuma baka tsere ba ana sallah ko kuma an yi bi ka shakwana ko kuma kaza a sai da aka ida tare da kai malam yace wa idza kana al-masjid fihi aksar min imamin yata'aqabuna ala as-salati bin nas kama huwa ash-sha'n fi al-haramayn ash-sharifayn fala yatimmu al-qiyam illa bi salatin kamilatin bi wutriha khalf al-imamayn li'anna al-imamayn huna fi hukm al-imam al-wahid yace to idan ya kasance a masallacin naku ainihin ci akai duk wanda ya salla tare da liman kaga liman aka ce to a masallacin naku ba liman ɗaya bai ke salla wanda kamar har yanda yake hala malam yace a haramayn masallacin makka da madina inda mu ma duk mafi yawa anan zaka gani masallatai yammu wasu ba mutum ɗaya bai ke yin asham zaka ga mafi yawa ana raba mutum biyu wannan yayi ya ida wannan yayi ya ida kada ka ce a'a daga na farko yayi kawai ya ida kai he ka tahiri yanan kai tare da liman a'a nan limamin guda biyu sun koma hukuncin su limami guda ɗaya ne kenan sai ka bari duka an yi har shafa'i da wutiri ga baki ɗaya tare da wannan limamman da suka jaka wato kenan sai zaman to kana da hukuncin limami wato guda malam yace wa in kana al-imam yutir fi awwalil layla wa arada ahaduhum an yutir fi akhiril layla imtisalan liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama ij'alu akhir salatikum bil layli witra fa madha yasna to misali kai ne da yawa ka san akwai mas'alar da ake bijirowa da malamai an ce to sai kai sallah tare da liman hai ya kare to kan kake samun ladan wato kai za rubuta ma ladan duka daren kai sallah to misali ni ina so in yutiri na a can cikin dare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhir salatikum bil layli witra usanya karshen sallah ku a cikin dare ido ce wutiri misali an yi asham in he ka jika da fawa raka'a takwas wannan masallaci suke har duka shafa'i da wutiri raka'a goma sha daya ko kuma wannan sha uku suke kai ka jika kai ka huce a ce kai kamar ka kana raka'a goma sha uku sai ka kai 20 da wani abu ko kuma ka huce sai ka ce to malam yace to yaya zakai kuma an ce kada ka rabu da liman har sai ya rabu to kun za a rubuta ma wannan ladan malam yace to zahaba ahlul ilm fi hadhihi almas'ala ila salasati aqwal malamai akan wannan mas'ala sun tayi zuwa kauli guda uku al-awwal na farko mine yutir ma al-imam wa la yusallim ma'ahu bal yushaffa al-witr thumma yutir min akhir al-layl abu na farko malamai suka ce to ka zo kai wutirin tare da liman amma aka zo liman yayi an yi wutiri yayi addu'a ta wutiri ya je can an koma yace assalamu alaikum kai ka ci gaba ka maida ta shafai an gane ka maida ta shafai kenan ka tashi ka kara raka'a guda kenan ka kai baka yi bautiri amma kun tashi dawa da liman tare to fada ta malamai ta farko kenan wasu kuma suka ce a'a qaulus sani malai yace yusallima al imam wa yutir ma'ahu ويسلم معه ثم إذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما أوتر ثم يجعل آخر صلاته بالليل وترا وترا ما لنجد قولي نبيكما وسمع لمسكة أي صلى تارد الإمام أي وتر تاردك أي صلى ما تاردك عندك يا سوقك إنك تاشي تكندر سيكك آر ركعة دي إذا كده سيتزمنتو تاغم دواجة تايميني ta zaman to shafai ta gamu da waccan sannan sai kai ta bibiyinka ko kuma kai yanda kake so zaka iya kenan da ƙarshe kuma yi ka sake mine sai ka sake wani wujiri guda lakin hadal qaul amma malan yace wannan fadai mukhalifun li hadith ya saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la witrada fi layla babu wujiri guda biyu a cikin dare kuma wancan ka daga kai shi da niyyar wutin yanzu da ka zo mala'ikan da zai rubuta zo tura shi zaka kai kuma san filipiyan waccan ya gama ma ita a ce wani malamin ma haka yace muna karatun fiqh mun zo wannan mas'ala yake cewa to kaga ai ba tura mala'ikan ba zaka yi waccan da yace ya riga ya rubuta ta wuce ya dawo ya goge mai da ta shafa'i dukan ka sake wata wutin saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witran fi layla babu wutiri guda biyu a cikin dare malai yace li anna man yaf'al hadhihi sura qad yakunu awtara thalatha marratin la marratayn kinan wannan zai zama to yayi wutiri ma guda uku ba biyu ba an gane wutiri raka'a nawa ce wutiri raka'a daya to da farko kai da liman nawa daya tazo ka kara kai daya can karshe kuma kai nawa kai daya kinan wutiri nawa kai uku kai ma ba daya ba to kai annabi ya ce kada ayi bi ma a cikin dare dai ake so kai cikin dare to fada ta uku ta malamai suka ce yusallima al imam wa yutir ma'ahu wa yusallim ma'ahu yace yayi sallah tare da limai yayi wutiri tare da shi a salam ce duka tare da kai summa yusalli akhirul layla masna masna ila an yatla al fajr wa la yu'id al wutr sannan ya zawanto in ya tashi cikin daren sai ka tashi kai ta nafila ka masna masna kai ta biyu 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 ha al fajr yake to amma wa la yu'id al wutr kada ka kara maimaita wata wutiri لانه قد اوتر مع الامام saboda ka riga kai wutiri tare da liman yace walin nahi an witrani fi al-layl saboda kuma hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ayin wutiri guda biyu a cikin dare yace wasalatu ba'da al-witr mashru'a kuma haka sallah bayan kai wutiri abu ne wanda an halatta shi kana iya kai bi dalili annabi sallallahu alaihi wasallama saboda dalili annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sallama min wutrihi idan yayi sallama daga wutirin shi sallar rak'ataini zai yi yana yin sallah raka'a guda biyu wanda hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi kuma wato Tirmizi ya hassana shi da Imam Ahmad sun har rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan yayi wutiri yana yin wato abin da ya shahi wato raka'a guda biyu sai malai yace fadalla ala anna qawluhu ij'alu akhir salatukum bil-layl witra amru irshad sai nuni akan cewa fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku sanya karshen sallar ku a cikin dare ta zamanto wutiri umurni ne na shiryarwa wa anna hadha min babi aula kuma wannan shine min babi aula ya zamanto an yi shi wa laysa luzuman ba lazimi bane yace fa idza salla ma al imami tarawih wa sallama ma'ahu fa in tayassara lahu an yaquma wa yusalli fi akhir al-layl alladhi huwa afdal fa yusalli masna masna wa la yukarriru al-wutr idan mutumin da ya salla tare da liman har ya salamce akai wutiri tare da shi abin da yake kanka in ka tashi cikin dare zaka yi ta sallah to kawai kai masna masna kai ta bibi amma kanka sake wata wutiri kenan tunda ka riga kai wutiri dalili kuma shine an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi wutiri yana tashi yayi raka'a biyu kenan kaga babu laihi bayan wutiri kai wata sallah kenan shine malam yake so ya nuna mana a wannan magana ta uku wanda ita ce malam wato yafirin jayarwa lalle mu tsaya anan ganin lokaci ya tayi kenan sai mu tashi fadul qiyam sani ba gobe ita ce rana ta 29 ga watan ramadan da sha'ban ga watan sha'ban kenan dubon warko da Allah ban san ba an yi karatun ko ba yau na'am ko kuma yanzu bayan insha a ci gaba a bayan insha ko wani karatu da za a yi allin wata muhadara da za a gabatar kenan sai dai ko goben an yi kokari kenan a gani an kenan gobe mun yi saboda mu gani wato falal qiyamul layl wanda kuma idan an ga wata gobe tun daga gobe ne ya kamata a ce wato ana yi da karatu da Allah wani ya ce kawai ayi sahwa a ci gaba da qiyamul layl anan to Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.